Exclusionary from KDSRecords.com.
This is a banger, a banger, a banger.
Word. Maestro is back. White flag.
Are you an alien?
Fire. Fire.
Fire.
Fire.
Fire.
Fire. Fire. Fire. Holy Ghost fire.
Holy Ghost fire.
Fire. Fire. Sikachezamu you work, sikachela bari muzata you works. Wait, inficho bamu the work, sayazasi iya sitauna murek. Sunata gwara wa sunata fati wa munata taru wa sunata shute wa sunata hama wa munata luma wa. Chandigero mba reyene kebuga wa tarazua goma tuwa muke loma. Webo mwai karko baka kusoma, come on, come on gasoja my kamo. Suso subimu but yenzusu komo, hallelujah. Ameki mula yang adawa dika mwenye musu hula. Yara sanyi kula zayiko nkula, muriga sicha wa ala sesi kula. Kuhurgomu pasa muzari mukasa, harika chiga baba bugui wa akasa. Don't ask so impasa, but not so in rasa. With their anchors, is a man I get in rasa. Suka deure kade terku, suka chera you a bakai karku. Weba zaka mi geba, bayanka shinka de jini da bargu. Alhamdulillahi, mumbar chimbashi, albarkachi muka chikar matillahi. Kishun suda dachi, maikari ya nachi, weba masha iska ba muna da hanchi. Kosa nure fama, kamar manomi amana che suberi fa kuma sinki. Kwa shogo ruba gu kuturu da sauki ga mayrabo hasada kuma taki. Weba za muga go beba, weikari ya muta karima. Weyu wache ajalumu, Baba chanza asalimu. Weba za muga go beba, weikari ya muta karima. Weyu wache ajalumu, Baba chanza asalimu. Fire, 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 Holy Ghost fire.
Weba za muga go beba ga mu araye muna ta aloba sun rufe kofa dan kar mu shiga da Yesu yazo sai ya mana maraba da sun so mu yi asara da Yesu yazo mana yanzu ka sai riba har da cewa aikin banza muke yi baran da muke yi ba saba to hasara ga mai rabo taki mu warke nasu kan ba sauki kai yanzu mun bar su sai dai baki oh suna ta kallon abun mamaki kai go devil I'm done with you I have nothing to do with you in NBC I don't miss you career lord I don't need you work I will never never go back nasa hannu wake ken noma With Jesus Christ I'm a champion jin dadi yanzu na soma kai ni da gida na da komai na zani bauta wa Allah na da karfi na wakokin ya ba zamu raira tun daga safiya har zuwa rana oh alherin Allah muke ci duba hagu da dama zaka gane ana haka nasu da pencil aka rubuta mu kuma an rubuta ne da maka biye su ta rufe asirin kanka in ba haka ba zata kare a kanka Holy Ghost fire devil is a liar ba wani Yesu ne kadai mai zaya
wai ba zamu ga gobe ba wai kariyar mu ta kare ba wai yuwa ce ajalin mu Baba chanza asalimu Weba za muga go beba Wekari ya muta karima Weyu wache ajalumu Baba chanza asalimu Fire, 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 fire Holy Ghost fire Laya, laya, laya Devil is a liar Fire, 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 fire Holy Ghost fire Laya, laya, laya Devil is a liar
Mix and Master